Matsalolin yin sabon fasfo ko sabantawa ya shiga wani yanayi ne bayan ɓullar cutar coronavirus da ta kawo cikas ga komai a duniya tun shekarar 2020 lamarin da ya ƙara tsananta ne daga cikin shekarar 2021 inda 'yan Najeriya daga ciki da wajen ƙasar ke kokawa kan yadda yin sabon fasfo ko sabanta tsoho ke ɗaukar aƙalla tsawon watanni 5 zuwa sama kafin su iya samun mafita. Wani ɗan jarida ya yi bayani akan yadda neman sabanta fasfo ɗinsa ya yi sanadiyar rasa wata damar zuwa ƙasar Amurka don samun ƙarin ilimi.
Muhammad Dahir Lawal dan jarida wanda sakamakon rashin samun passport dina akan lokaci wanda nayi kusan wata uku ina nema na samu tangarda akan halartar taron Mandela Washington Fellowship wanda gwamnatin Amurka ta sa hale min inje in yi makonni 6 a Amurka. Gaskiya abun ban ji dadi ba sosai saboda muna tunanin in mun samu irin wayannan damammakin ya kamata a ce kasar ka ta mara ma baya ta di hanyoyin da ya kamata saboda abin ya tabbata, amma sai yazo ya kasance cewa kasan ne suke kokarin su ga maka cikas akan irin wannan abun. To gaskiya ban ji da dadi. Sai bayan da na rasa wannan fellowship din ne na kai kokina na yi amfani da kafar sadarwa na zamani har manyan gidajen jaridu a Najeriya suka yi ta bugawa har aka zo aka samu ta immigration din ta zo ta mun passport ɗina cikin ɗan ƙanƙanin lokaci suka miƙa mun kuma suka ban haƙuri. Amma kuma tsananin da ake shi ne mutane da yawa sun rasa irin waɗannan opportunities ɗin daga scholarship, karatuttuka, medical leave da sauransu saboda irin waɗannan vacuum ɗin da ake samu na rashin ba mutane passport ɗinsu a kan lokaci. To gaskiya wannan ba karamin matsala labani kuma muna tunanin ya kamata a gyara. Din na samu passport dina saboda nayi amfani da kafar sadarwa na zamani kuma da gidajen jaridu na kai koke to waɗanda ba su da irin waɗannan damar ba.
A wani bangare kuma wani magidanci mai suna Trust Idiom yayi bayani akan yadda ya dauke kusan watanni 5 kafin ya iya samun sabon passport bayan ya batar da nasa.
My name is Trust.
Sunana Trust Idiom. Na batar da passport dina ne a watan Janairun shekara 2022 a jihar Lagos. Kuma nayi duk mai yawa sun da hukuma kan lamarin tare da bin ka'idojin kuma shige da fice ta Najeriya inda ya dauke ni kusan watanni 5 har na kusa rasa damar zana IELTS wanda saura sa 48 wadan rubuta ta ya kare.
Kakakin hukumar kula da shige da fice ta Najeriya mataimakin controller Amos Oku ya bayyana cewa a shekarar 2021 sun fitar da tsarin samun sabon fasfo na makonni 6 inda ake daukan makonni 3 a wajen aikin sabantawa. Baya ga mai nema ya cika sharadin shigar da bayanan sa ta yanar gizo.
I need to tell you that in 2021 we came out with a policy of 6 weeks timeline for fresh application and 3 weeks for renewal application. Within this period, an applicant would have completed his or her online application process.
A makon da ya gabata, makaddashin hukumar shige da ficen Najeriya Isa Idris ya bayyana cewa sun fitar da sabon tsarin sa ido kan yanayin sabunta ko yin sabon fasfo ga masu nema don sauƙaƙe aikin a wata zantawa da ya yi da manema labarai a birnin Abuja. Duk ƙoƙarin ji ta bakin hukumar da ke bada katin shaidar zama ɗan ƙasa ta NIMSI kan abin da take yi wajen haɗa gwiwa da hukumar shige da fice ta ƙasar don samun bakin zare kan tsaikon da ake samu wajen tantance masu neman fasfo da bayanansu na NIMSI ya ci tara. Nima Abdulrauf, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.